is quiet, but who will confess? Is it true you betrayed us? The answer is yes. So read me the list of the crimes that are mine. I will ask for the mercy that you love to decline. And all the ladies are mice, and the judge has no choice. A singer must die for the lion in his voice. And I thank you for doing your duty. You keepers of truth, you guardians of beauty. Your vision is right, my vision is wrong. I'm sorry for smudging the air with my song. La 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 la. The night it is thick, my defenses are here. In the clothes of a woman I would like to forgive. In the rings of her silk, in the hinge of her thighs, where I have to go begging in beauty's disguise. Oh, the night, night, night after night, night after night after night after night after night after night. I am so afraid that I listen to you. It's your sunglass protectors, they do that for you. It's their ways to detain, their ways to disgrace. With their knee in your balls and their fists in your face. I'll be longing for state, are you ever its mate? I didn't see nothing, sir, I was just getting home late. La da la da 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 la da da la da 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 la da da. La da 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 da